We write the important honorable speaker that a private member bill moved by honorable Governor Deputy Mohammed representing Southern Federal Constituency of the Kano State.
Comrade Kabiru Adomin Jibir kenan shugaban kungiyar kwadagon Najeriya a jihar Kano lokacin da ya jagoranci gamayar kungiyoyin kwadago karkashin kungiyar NLC zuwa harabar majalisar dokokin Kano. Wakilin mazaɓar sabon garin Zaria a zauren majalisar wakilan Najeriya Honorable Garba Dattu Muhammad ne ya gabatar da wani kuduri a zauren majalisar wadda har ya tsallake karatu na biyu kamar yadda shugaban kwadagon na Kano ya yi mini ƙarin bayani.
To fargaban mu shine cewar idan wannan kuduri ya tsallake ya zama doka a Najeriya zai zama cewar jihohi za su dinga yin kantafi da albashin ma'aikata. Wani gwamnan zai ga dama ma ya ce ba zai biya ba, wani kuma zai biya ƙasa da abinda jihohi da dama suka biya. A yanzu mazancin da muke yi wanda muna da abin da ake kira National Minimum Standard, wato ko mafi karanci a ƙasa wanda ba a yarda wata jiha ta biya ƙasa da wannan ba sai dai sama. To tunda aka yi sawa wannan kuduri hannu a hijira ta 2019 zuwa yanzu jihohi 18 ne a ƙasar nan a halin yanzu suke aiwatar da wannan sabon albashi. To ina kuma ga a ce ya zama ma shine yana hannunsu wuka da nama. Su me yasa shugaban ƴan majalisar ba su fara taɓa nasu ba, ba su ka kudirin cewar za su rage nasu ba a matakin ƙasa da kuma matakin jihohi, sai ƴan ma'aikata masu ƙaramin ƙarfi ake kallo.
Bayan karɓar wasiƙar ƴan kwadagon, shugaban majalisar dokokin Kano Honorable Hamis Ibrahim Shidari ya ce
muna ba ku tabbaci in Allah ya yarda wannan kokarin su mun karɓe shi kuma za mu duk abin da za mu iya yi wajen tabbatar da adalci. Muna yaba muku a yadda aka zo cikin nutsuwa cikin maslaha aka shigar da wannan koke. Wannan ya nuna kishin ƙasa da kishin al'ummar jihar Kano.
Honorable Lawan Huseni Dala da ke zaman shugaban kwamitin majalisar dokokin Kano kan sha'anin ma'aikata da ayyukan gwamnati ya fayyace hanyoyin da dokoki suka shimfiɗa gabanin wannan kuduri ya kai ga nasara.
Za mu jira domin bai zo mana ba, kuma kamar yadda nake son gaya muku wannan abu da shugaban ɗan majalisa ya yi ba ma zai zama doka ba ne. Magana ce ta sai dai a canza tsarin mulkin Najeriya, domin tsarin mulki ne ya tanadar da cewa hurumi na tsara kwadago iko ne kaɗai na gwamnatin tarayya. So gyaran constitution kuma sai an bude jihohin Najeriya an samu yardar bisa uku na jiha 36. Kuma yadda ake samun yardar ma a kowace jihar ma ba zai zama ta yi karɓa ba, sai a ita majalisar sai an samu mutum bisa uku. Idan wannan abu ya zo za mu masa kallon tsanaki, kuma ba za mu goyi bayan abin da duk zai saka rayuwar waɗanda muke wakilta cikin haɗari da garayi ba.
Abin jira dai a gani shine yadda za ta kaya tsakanin ƴan kwadagon na Najeriya da kuma ƴan majalisar dokokin ƙasar a hannu ɗaya da kuma ƴan majalisar dokokin jihohin ƙasar a ɗaya hannun. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.